ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa daje
wa sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu da yau za ku ji inda aka kwana dangane da yajin aiki da malaman jami'ar jihar Gombe ke yi wanda ya shiga mako na hudu da fatan za a yi sauraro lafiya
kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku
yanzu haka dai malaman jami'ar jihar Gombe sun shiga makonni kusan hudu kenan da yajin aikin sai baba ta gani dangane da rashin biyan su hakokin su na tsawon shekaru da suka shude shugaban kungiyar malaman jami'a Dr. Suleiman Salihu Jauro yayi wa wakilin Abdulrahman Muhammad karin bayani dangane da wannan yajin aiki da suka shiga
a takaice dai kamar yadda ka tambaya duk inda kaga ana yajin aiki ba ana yin ta bane saboda ana so a yi ta kuma ba wai a dadin rai bane matsaloli ne wanda aka gagara daidaitawa suka kai ga wannan to ita kungiyar mu kuma ta bi duk hanyar da ya kamata ta bi abu dai ba a shawo kanta ba to matsalolin kamar haka ne akwai memorandum of action da muka yi signing da gwamnatin jihar Gombe a 2021 watar January a lokacin da kudin makaranta na wata-wata da yake bada makaranta kamar subvention kenan ya gaza mu kuma muka hango matsaloli da university za ta shiga sai ne muka tuntubi gwamnati don lokacin har ya kai ga ma kamar za a yi yajin aiki kamar haka dai sai aka samu maslaha muka shiga mu yarjejeniya kamar haka ta farko akwai maganan karin kudi na shigowa wata-wata na jami'a wanda da ita yake gudanar da tafiye-tafiye da harkan tsare-tsare da biyan albashi na ma'aikata da dai yadda university take gudanar da tafiyanta to mun ce yarjejeniya da gwamnati a wannan lokacin da yake ana cikin yanayi na tattalin arziki yayi kasa za su bada naira miliyan 10-10 kari akan wannan kudin kowane wata har zuwa lokacin da tattalin arziki ya farfado kuma sai su kara wani abu a takaice dai university ta samu wannan na watan January da February a 2021 bayan nan kuma gwamnati sai ta dakatar da wannan akwai kuma matsala na biyu akan harka na wannan na kudi akwai yanayin aiki da ya shafi aiki na malamai wanda a ka'idar aikin in ka koyar da kamar kana faculty of science ko kana social sciences in ka koyar da ɗalibai ya wuce 30 to kai aikin da ya wuce naka don haka kuma ya kamata a biya ka abin da ya dora akan wannan aiki to kuma kaga yadda sha'anin jami'o'in yanzu suke sai kaga malami ɗaya yana koyar da yara dalibai 2,500 1,000 haka dai ba yadda ba ta kamawa ba ma inda zaka je ka samu cewa akwai malami ɗaya yana koyar da dalibai 30 a jami'an nan babu ita sai wannan kudin wannan sai ya jawo wannan haƙoƙin malamai da suka yi aiki fiye da nasu ya taru da yau to a cikin wannan yarjejeniya gwamnati sai ta yi alƙawarin cewa nan take za ta bada naira miliyan 250 a shekara ta 2021 kenan sauran kudin kuma da ya taru duka za su dauke ta a budget na 2022 wanda sai a biya sai kuma suka sake daukan wani mataki na gaba suka ce to ai in ma yana taruwan ai za a samu matsala sai muka kai wa yarjejeniya da su cewa don saboda wannan kudin ya daina taruwa za su bada naira miliyan 250 kowane shekara da ita za a riƙa biya ana bada wannan to a takaice dai maganar da nake gaya maka tunda university ta karbi wannan kudin sau daya na 2021 kenan miliyan 250 to gwamnati dai har yau bata waiwaye mu akan wannan kudin ba akwai kuma matsala da ya shafi inganta aikin ma'aikata ka san yanayin aikin mu na nan na jami'a in kana da masters akwai matakin da ba za ka wuce ba in baka da PhD akwai matakin da ba za ka wuce ba akwai number conferences da in baka je ba akwai shi ma za ka tsaya a wani matsayi dole sai kai to wannan abubuwan dawainiyan kuma duka yana kan tech fund ne university kuma ta girma shine muka kai alƙawari da gwamnati cewa daga wannan 2021 za su ke bada naira miliyan 50 to a takaice dai yanzu shekara hudu ya wuce ko kuma ba aje a wannan ba to kaga matsala dai to wannan matsala na kudi kuma gaba daya da muka yi magana da shi yanzu haka ta haifar da wani babbar matsala a cikin jami'a wanda kudi naira miliyan kudi subvention da yake shigowa cikin makaranta wanda tana nan a yadda take tun 2019 har yanzu ba ƙarin digo akai kaga yadda yanayin rayuwa ya soya to wannan kudin yanzu baya isa rike jami'a dole ta dawo jami'ar makarantar ta sa kowani department yanzu ita take cin gashin kanta take gudanar da take karban kudi a hannun dalibai wanda za ta gudanar da al'umuranta na yau da komai wanda ya janyo haka aka dora wa dalibai biyan kudi daga wanda yake biyan naira 700 har zuwa naira 50 bayan ya biya kudin sa kudin makaranta akai da ita yake gudanar da department to kaga dai matsalan da university take ciki yanzu
to sai dai kuma a tabakin kakakin gwamnatin jihar Gombe Alhaji Uba Misli ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta domin warware wannan matsala.
Ai ita gwamnati kam a kullum tana cikin aiki ne, wato kamar da batu da yake cewa government is continuing, kullum ana ciki wannan ayi wannan a warware wannan ne a shiga wannan a warware wannan a shiga wannan, to haka su ma matsalar ta su haka take. In an warware wannan suka zo da wannan a warware wannan, haka ake tai kuma har wannan gabar da ake ciki. So ba maganar abu yaki ci yaki cinyewa. Mu dama abun ma da ya dame mu har muka nuna rashin jin dadin mu game da abun shine yadda basu bi hanyoyin da ya kamata su bi idan mutum zai shiga yajin aiki ba. Misali ai ana rubuta ma gwamnati za mu shiga yajin aiki saboda ba ku yi mana kaza da kaza ba, watakila kuma har a kai ga matsayin da za a zo a rubuta cewan to yanzu mun bada ultimatum ko mun bada mun shiga warning strike na lokaci kaza. So duk waɗannan ana yin su sai har a zo gabar da za a zo makura shine ta karshen karshe wanda ba abin nan ba shine anti strike. To tunda ba ai hakan ba, tunda haka ba mu damu ba, tunda mun riga mun fara warware matsalolin su kwanan nan ba a jima ba, majalisar zattarwa ta jihar Gombe ta yi zama a cikin haƙoƙin su da suke magana har gwamnati ta amince da a biya su kuɗi naira wajen miliyan 265, kuma alhamdulillah gwamna ya sa hannu an amince da fitar da wannan kuɗin a biya su.
To su ma ma'aikatan jami'ar ta jihar Gombe sun bi tsawon takurorin su malaman jami'o'in domin shiga wannan yajin aiki kamar da shugaban nasu ya shaida ma wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Nana Comrade Ahmed A. Muhammad, chairman na kungiyar da ba malamai ba na Gombe State University, sune non academic staff union Gombe State University. Abun da ya sa muka tafi yajin aiki saboda wannan waɗansu matsaloli ne wanda muke da su shekara da shekaru wanda kuma gwamnati bata iya tawarware mana su ba. So a dalilin haka mun yi shi a rubuce, mun yi shi a magance, mun kuma bibiyi gwamnati, mun bibiyi wannan governing council, mun bibiyi management. Matsalolin da na Gombe State University gaskiya suna da yawa. Wannan yanzu haka muna bin gwamnati bashin shekara 10 wanda ya shafi daga 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Muna bin wannan gwamnati bashin wayannan na shekarun nan, amma har yanzu ba a biya mu ba.
To masu sauraro, anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ruha Muhammad, sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa, himma da kwazo kokayin mushinku